بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا لهدي سافير 25 ga watan رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا 1442 wanda ya daidai da 25 ga watan Afar shekara ta 2021. Muna karatu a cikin littafin Al-Aqidatu At-Tahawiyya wallafar Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullahi alayh. Al-Imam At-Tahawi ya rasu ne a hijira 321, Allah ya gafarta mishi, shekarar da aka haifi Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim rahmatullahi alayh. Wannan shine darasin mu na biyar a cikin wannan jiran giya wanda zamu tashi gaba ta 36, inda malamin yake cewa wala tathbutu qadabul islam illa ala zuhri at-taslim wal istislam. To diga digan musulunci ba sa tabbata, mutun ya tabbata a musulunci sai dai illa ala zuhri at-taslim, sai an samu mutun da tsantsawarin miƙa wuya. At-taslim masdar ne na sallama, yusallimu taslim, sai mutun ya samu wato ya sallama wa musulunci, mutun yayi taslimi duk abinda ya miƙa hannayen shi, ya miƙa wuya, duk abinda aka faɗa kawai yana bi, ya zama musulmi na gaske. Walistislam shi kuma alistislam masdar ne shine istif'al, daga istaf'ala, yastaf'ilu istif'alan shine istaslama, yastaslimu istislaman shine duk abinda aka nema ga mutum to zai yi shi. To wannan ya samu alistislam kenan mutawa. Da haka mutum bai tabbata ba, wato diga digan musunci su tabbata sai an samu wannan taslimin da kuma duk abin da aka nema mutum ya miƙa wuya. Famar rama a ilma ma huzira anhu ilmuhu, duk wanda ya nemi alima ya san ma huzira anhu abin da aka tsawatar, aka hana ilimin shi, aka hana asan ilimin shi, aka hana neman wannan ilimin. Walam yaqna bitaslimi fahabuhu, wato bai samu qana'a ba da ya sallama da fahimtar shi, idan wato hajabuhu maramuhu, za a hana mishi maramuhu an khalis at-tauhid, za a hana shi wato samun tsantsar tauhidi, tauhidi giredi fiye tauhidi, to za a hana shi samun wannan. Wasafil ma'rifa, da tataccen sanin Allah, wa sahihil imani, da kuma imani wanda yake ingantacce. To don haka fayata zabzabu, sai ringa kai komo bainal kufuri wal imani, tsakanin kafirci da kuma imani, yenen 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 yenen, wat tasdiqi wat takzib, tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa, wal iqrari da tabbatarwa, wal inkari ko kuma ƙaryatawa. Musu wasu wisan, ya zama wana mai wasu wasi ta yi hannu wanda yake ruɗaɗɗe, mai samun ruɗu, shakan wanda yake mai shakka, za'iga wanda yake wanda ya karkace hanya kenan. La mu'minan musaddiqan, shi dai ba mumini ba wanda ya gasgata. Wala jahidan mukadhiban, kuma shi ba wanda yake mai jahayya ba wanda yake ya ƙaryata. Na haka duk wanda ya nemi, yasa ba a san a nemi ilimin da wato aka hana, ba a so ba ka neme shi ba gaba ɗaya, kuma sanin shi ma bai da wani amfanin komai a wajenka. Mutum ya samu qana'a, mutum kawai ya sallama, to wannan shi ne mutum ya samu tauhidi wanda yake mai tsarki, wanda yake giredi. Sai malamin Tahawi yace wala yasuhul imanu birru'yati, imani da ar-ru'ya kine ganin Allah baya inganta, li ahli dari salami liman i'tabaraha minhum biwaham, wato imani na ganin Allah baya tabbata, liman i'tabaraha minhum biwahami, ga wanda ya kudirce, wanda yake da aqidar wanda ya fahimci abin ya tawaraha minhum bi wahmin da rubu wato ya siffanta wata sifa ta ganin Allah ko kuma ya kudirci wata aqida ko wata kaifiya ko wata siga ta ganin Allah liban yace tawahama anna Allah ta'ala yura ala sifati kaza ina ganin cewa za a ga Allah da sifa ta kaza fa ya tawahamu tashbihan irin da tashbihi ya cewa ai kamar kaza ai za a ga Allah kamar kaza aw ta'awwalaha bi fahmi ko kuma yi ta'awilin ganin Allah da fahimta da fahimta shi yace yana ganin cewa ai ga yanda abin yake ko kuma ai kaza ne idda'a annahu fahima laha ta'awilan yukhalifu zahiraha wa ma yafhamuhu kullu arabi ma'naha Imam Tahawi yace if domin kuwa kana ta'awilur ru'ya shi fassara da bayani akan ganin Allah wa ta'awilu kulli ma'ana da ta'awilin kowace ma'ana yudafu ila rububiyya za a danganta wannan ne zuwa ga rububiyya kamar wanda muka ji mai ake cewa ar-rububiyya a darasin farko bi tarkit ta'awili za a bar duk wani ta'awili tunda sifofin Allah ne ba za a yi musu ta'awili ba ko a ringa sauya su ko a canza su waluzumu taslim a samu dawwama na miƙa wuya kawai ba tare da amurda ma'ana ba wa alaihi didul muslimina akan wannan ne addinin musulmai yake wa man lam yatawaqqa annafi duk wanda bai taka tsantsan ba akan annafiyu shine korewa wa man lam yatawaqqa annafiya wat tashbiha duk wanda bai taka tsantsan da korewa ba da kamantawa at tashbih to zalla wannan ya zami walam yusibu tanziha sannan bai samu abin da yake so ya samu ba na tsarkake Allah cewa laysa kamithlihi shay da kuma abin da yake so mutum ya kauce mawana kamanta Allah da halittu da sauransu fa inna rabbana jalla wa ala domin Allah ubangijin mu madaukaki mai girma mausufun bi sifati alwahdaniyya shi Allah mausuf mausuf ne wato ana siffanta shi ne da sifofin da suke na shi kadai yake da su kawai nashi ne kawai man'utun bi nu'util fardaniyya ana siffanta shi da sifofin da suke sun kebanta ne da shi kawai laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya wato babu ma'ana na wannan sifofin ga wani cikin halittu Allah shi ne kebanta da wannan sifofin yace wa ta'ala anan cewa ta'ala din shine zamu asahu ba tare da ita wannan wawan din ba ta'ala albani yace bidun alwawi walallahu asah anan wajen hashiya da suke fada ta'ala anil hududi to Allah ya daukaka game da hadduda iyaka wal ghayati da kuma kaiwa matuka kaiwa gaya wal arkan da kuma rukunai ko ce gabobi wal a'dha da kuma gabobi wal adawat da gabobi su man da ake amfani da su duka wannan Allah ya daukaka daga gare su la tahwihil jihatu sittu kasa'idil mubtadi'a mubtadi'at sassa ko bangarori guda shida ba sa iya daukar Allah shine sama ƙasa gabas yamma kudu arewa sune aljihatu sitt ba sa iya daukar Allah Allah da aka ce yana sama ai ba wai yana kan sama bane tun za a ce kama sama ina yake da haka gaba ɗayan aljihatu sitt ba sa iya daukar Allah kamar yadda Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Ma'ani rahimahullah yake cewa dallat dala'il kitabi was sunna ala anna Allah ta'ala fawqa makhluqati Allah yana sama da halittun shi mustawin ala arshihi kama qala ta'ala ar-rahman wa ala al-arshi stawa wa qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadi da haka fal jihatu sitt adamiyya fi haqqihi annahu ta'ala annahu ta'ala fawqa Allah yana sama da su kama qala ibn al-qayyim fi an-nuniyya yace kullul jihati bi asriha adamiyya fi haqqihi huwa fawqaha bi bayani daga aljihatu sitt ba sa iya daukar Allah. Sai wani ya kuma mas'ala ta al-mi'raj, yace wal mi'raj haqqun. Al-mi'raj shine tafiya da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga masallacin Qudus zuwa sama ta 1 ta 2 ta 3 har zuwa sama ta 7, shi ake cewa al-mi'raj. To malamin yace wannan tafiyar da ake da annabi daga masallacin Qudus din nan zuwa saman 7, wannan shi ake cewa al-mi'raj. To al-mi'raj haqqun, wannan gaskiya ne. Wa qad usriya, sai wannan ce shi kuma Isra'i, wannan shine daga Makka, yace wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa urija bi shakhsihi, sannan sai akai mi'raji da shi, aka tafi da shi sama kenan, bi shakhsihi, da jikin shi, fil yaqza, a farki, ila sama, zuwa sama, wannan mi'rajin kenan. Thumma ila haythu sha Allahu min al-ula, zuwa inda Allah ya nufa na daukaka. Wa akramahu Allahu bima sha'a, Allah ya karrama shi da abin da ya nufa. Wa auha ilayhi ma auha, Allah ya mashi wahayin abin da zai mashi wahayi. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, abinda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta gani, to wannan abun ba ƙarya bane. Eh, ba ƙarya bane. Ma kadhaba al-fu'adu ma, kuma nan bai gwada cewar wani aya ba ta nuna cewar Isra'in yayi da zuciya ne aka yi, a'a, bi shakhsihi ne fil yaqza. Da haka ma kadhaba al-fu'adu ma, abinda zuciya ta gani, to wannan abun ba ƙarya bane. Fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula. Sai malamin ya koma game da al-hawdu, yace wal hawdu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyathan li ummati haqq. Haka wannan tekun da Allah ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda za a shayar ga umma annabi, wannan gaskiya ne. Al-hawd shine wal hawdu alladhi kana arju bi anni min huriyan anhalu. Da haka iman da al-hawd shi ma wannan aqida ce cikin aqidan ahlus sunna. Wal akhbaru allati dhakarnaha fi hawdin nabiy tujibul ilm, to al akhbar hadithai wanda muka ambata game da hawd, game da tekun annabi sallallahu alaihi wasallama, suna wajabta ilimi. Wato hadithai wanda suke masu tarin yawa, wanda wahid baliki da risala tafsir al karim al ali fi wasfi hawdin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da haka hadithan suna da yawa, wanda Albani yana ishara akan cewar al-ahadith allati jaa dhikru al-hawd fiha kathira jiddan hatta balagat hadd at-tawatur. Hadithan ma sun kai mutawatirai, kama sarraha bidhalika jam'un min al-a'imma wa ruha as-sahaba bid'un wa 30 sahabiyan, an samu sahabbai kusan 30 da yan kai da suke da hadithai akan al-hawd. Ibn Kathir ya kirdige su hanyoyin a cikin An-Nihaya, da Ibn Abi Asim a cikin Kitabu Sunna shima ya kulla babuka guda kusan 7, ga sunan dai ya ci gaba da kawo hadisan. Shine a ƙarshe Ibn Abi Asim din yake ishara akan cewar a ƙarshe da yazo a share fi akhiri ha ila tawatirin ha bi qawlihi, ina fadin cewar hadisan sun kai haddin mutawatirai, da yake cewa wal akhbaru allati dhakarnaha, inji shi Ibn Abi Asim a cikin Kitabu Sunna, yake bayana gaba kawo hadisan shine yake cewa wal akhbaru allati dhakarnaha fi hawdin nabi tujibul ilm. Sai mun danna malaka yake cewa wash shafa'a, shi sai kuma magana akan ceto yana daga cikin aqidan ahlus sunna, imani da ceto. Shi kuma ceto a ta sihu shafa'atu yawmal qiyamati illa bi shartain, ceto bai inganta sai da sharuɗa guda biyu. Na farko ibnillahi lishafi'i ay yashfa'a, iznin Allah ga wanda zai yi ceton akan yayi ceton, shi wanda zai yi ceton sai Allah ya bada izini. Na biyu shine ridallahi lilmashfu'i lahu ay yashfa'a fihi, yardar Allah ga shi wanda za a ceton sai Allah ya yarda a cece shi shi din ma kamar nan da hawi ke cewa washafa'a ceto allati dakharaha lakum wanda ya musu tattalin wannan cita wato ko da ceto wanda Allah ya tattali ko kuma ceto wanda annabi yayi tattali ga al'ummar shi wannan gaskiya ne domin ya ce dama shi ya boye abin da zai bukata sai an zo ga wannan rana su din mare hadisin ceto sun ki mutawatirai wa shafa'a allati dakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar kaman da aka rawaito a cikin hadisai su ma sun kai haddin mutawatirai kaman da su ma da ibnu abi asim a cikin kitabus sunna su ma ya bude musu babuka kusan guda 6 da ya ci gaba da sako su yana kawo su akai sai malamin ya ce wal mithaqu allazi akhadahu Allahu ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqun sai kuma al mithaq shine alƙawarin da Allah ta'ala ya riƙa min adama daga annabi adam da zurriyyarshi wannan gaskiya ne Allah yake faɗa a cikin suratul a'raf ayat 172 wa idha khala rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin naka wannan alƙawari shi ma wala yace gaskiya ne wa qadi alima Allahu ta'ala fi ma lam yazal to Allah ya sani fi ma lam yazal adadin mai yudkhilul jannata Allah ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna tuntuna Allah ya san wannan cewar ga adadi da za su shiga aljanna wa adada mai yudkhilun nar haka ya san adadin da za su shiga wuta jumlatan wahida jumla daya Allah ya san wannan fala yuzadu fi zalikal adadi ba za a ƙara ba cikin wannan adadi wala yanqusu minhu haka ba za a rage ba duk wannan yana cikin ilimin Allah wa kadhalika af'aluhum haka ayyukan bayi fi ma alima minhum ay yaf'aluhu abin da Allah ya san Allah ya san ayyukan ya san abin da bayi za su aikata da haka wa kullum muyassarun lima khuliqa lah kowa dai an yassare mishi lima khuliqa lah abin da aka halicce shi din shi bayan nan kuma wal a'malu bil khawatim abin da yake kula abin da yake lura da shi wajen wato shine karshe da mi aka cika wato karshe shine abin da ake dubawa a'malu bil khawatim ibara abul lura shine karshe da haka mutum ya samu kikkiawan karshe dan Allah ya taimake shi kenan da haka was'idu man sa'ida bi qada'illah wash-shaqiyyu man shaqiya bi qada'illah wanda yake as-sa'id mai rabo wanda ya dace shine wanda ya dace da hukuncin Allah haka ash-shaqiyyu wanda yake shaqiyyi shine shi ma wanda shaqiya bi qada'illah wannan shine abin da wallahi yake so ya dunkule anan as-sa'idu man sa'ida bi qada'illah wash-shaqiyyu man shaqiya bi qada'illah wanda samu rabota shine wanda rabota da hukuncin Allah haka wanda kuma bai samu tsira ba to shi ma ya samu nan da hukunci na Allah haka ubangiji Allah ya hukunta wannan yaslaha ash-shaqiyyu bi hikmatin haka nar ta wuta shaqiyyi wanda yake da banza zai shige ta bi hikmatin wata hikima ta Allah wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhul as-sa'id kenan sa'ida bi qada'illahi naga ana ya kamata mu dakata inda wannan gaba ce mai dan tsawo sai mun zo darasi na gaba sai mu ci gaba daga gaba ta 45 inda yake cewa aslul qadri sirru Allah ta'ala fi khalqihi lam yattali' ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wad'amuq wan nazaru fi zalika dhari'atul khidlani wa sulamul hirman wa darajatul tughyani فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه نكتشو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته